Isa Ayagire.
Masoyata, Sarauniata, Kimbiata, Dede de Zutiata.
Sahara King of the Beach.
Sune hare de yarda ta sanya kauna na baki. Kece ta na dina wanda zan sa daki. Na duba amata babu mai kyau ya naki. Domin fitila ce yake ginin alkuki. Ashe innuwa ta tana zamane ya taci. Masoyiya
bam 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 bam.
Wazan bai yarda masoyiya in ban baki kaunawa. Idan ba ruwa na tabbata ba a samu kifiwa. Bari jiya aiku ga ba zai amfani ba. To ki dan bani dama
dama
dama cikin zuciyarki in yi zama
zama
zama zama zana furta zance ko na yau kwatance ko cikin maraice kice a bar tunani masoyiya. Kauna ta bata indararo kai kice mina na makaro zan bi sako har kwararo ko ta bene in na duro kauna ce ta sanya na gangaro bari na fada miki sauran labari a zuciyata kin saka annuri fage na so na saka hannun jari. Kina fuso riba tari tari. Hey, baki na masoya dole zan zuba da shi.
Bam 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 bam.
Fada miki kece a zuciya ni kan kaunarki ba gudu ba ja baya zan jura wuya kan yinki ko zan bar duniya to ki juyo ki kalle ni yanayi na so za ki dube ni san ki gona ya zamsa ni sanda na hau shugunki ya kai ni. Gane wanta bake ba zancan ta bai dadi ba kyawun ta bai kamar ke ba idan an hada ku in gaci gaci to za ta zan mummuna.
Bam 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 bam.
Masoyiya 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 abar yabo abar yabo abar yabo abar yabo na. Kina zuciya kina zuciya kina zuciya farin ciki na farin ciki na masoyiya ta abar yabo na. Ke ce zuciya